من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناشر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ادعي لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraro, assalamu alaikum. Alhamdulillah, gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halqa mai albarka, wanda ita ce halqa ta 10 a cikin silsilar karatun Al-Muktasar Al-Akhdari, wanda yake magana akan fiqhun malikiyya, akan abin da ya shafi tsarki da sallah kawai ya tarkaita. Bai dauko wasu rukunan ba na musulunci da kuma sauran abin da ya shafi harkar al'adat. Ya yi magana a cikin al'ibadat, shi ma ibadat da abin da ya shafi tsarki da sallah kawai. Wannan halka ta 10 za mu fara ta daga as-salatu, wato idan aka kula halkokin da suka wuce mun riga mun gama magana akan abin da ya shafi tsarki gabaki daya. Yanzu za mu tashi akan maganar sallah. Sani sharaɗi ne na tabbatuwar ita sallah ɗin. Mutumin da ya rasa tsarki, ko da ya yi sallah, wannan sallar tashi ba ta yi ba, har ma idan da gangam ya yi, to za a iya sabbakawa a gare shi waliyazu billah, faɗar sunna rasulullah man salla bi ghairi al-wudu'i amidan fa huwa kafirun waliyazu billah. Saboda haka shi yasa ya faro da maganan tsarki din. Bayan yayi maganan tsarki ya kammala, yanzu zai fara da maganan sallah. Sai cewa faslun fil awqati, wannan fasli zai yi mana magana akan lokuta. Dole ne har wa yau daga cikin sharuɗan sallah akwai dukulul waqti, shigar lokaci. Duk sallar da kai ta a matsayin sallar farilla kafin lokacin ta yayi, wannan sallar ba ce ba, wannan sallar ba ce ba, kuma dole in lokacin ta yayi za ka tafi. Domin ba dan da haka ba, ai da misali da azuba, idan na tashi misali na san ina da wasu uzurori na karatu ko na aiki ko na sana'a, sai in ce to kawai bari yanzu tun da dai azuba bari in yi azhar dina, kawai in yi la'asar dina, kawai in yi magriba ta, kawai in yi isha na, shikenan na wuce, ai babu bukata. Kaga wannan yau ba sai na saki ba, a'a, saboda an sanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta, ita sallah ta zama wata farilla abin sanya ma lokaci. Shi ya sanya ya zama da dole, ba yanda za ka yi a ce saboda kana da wani uzuri ne an jima bari ka yi sallar yanzu kawai shikenan ka wuce gurin. Sharaɗi ne dole shigar lokaci a cikin sallah, shi yasa zai fara da shigar lokaci. Kamar misalin shi, in ka lura da tartibin da ya yi, tun kafin lokaci ya kamata ka zama cikin alwala. An gama ka yi alwala, to kana gama alwala sallah za ka je ka yi? A'a, in dai farilla ce za ka jira lokacin ta yayi. To shi ne yanzu sai yake ce to bayan ka gama alwala, bari in faɗa maka lokutan da za ka kula, sai ka je ka yi sallah. A nan magana akan lokaci, ya kamata in yi wani ɗan bayani takaitacce. Lokuta dangane da sallah sukan kasu kashi biyu. Shi ne akwai waqtul ada'i, akwai waqtul qada'i. Shikenan, akwai waqtul ada'i, akwai waqtul qada'i. Wato waqtul ada'i shine lokuta da aka yanke dan yin wannan sallar a cikin su, shine waqtul ada'i. Waqtul qada'i lokutan bayan wannan, wato lokacin ramuwa, wannan lokacin yin sallah a cikin lokacinta, wancan kuma lokacin yin ramuwa, wato ta riga ta wuce. To shi waqtul qada'i shi maganar shi guda ɗaya ce kawai, amma waqtul ada'i shi kuma ya rarrabu. wannan waqtul ada'in sai ya sake rabuwa guda biyu akwai al-waqtul ikhtiyari shine ake cewa al-waqtul muqtar ko akwai kuma al-waqtul daruri menene bambancin su idan aka ce da al-waqtul muqtar ko al-waqtul ikhtiyari da al-waqtul daruri dukkan su suna cikin suna cikin waqtul ada'i in kai sallah a lokacin wannan na al-waqtul ikhtiyari ko al-waqtul muqtar da wanda yayi a cikin al-waqtul daruri dukkanin su sun yi sallah a cikin lokacin ta sai dai wannan lokaci ne zababban lokaci wannan kuma lokaci ne na masu darura amma duk sun yi a cikin waqtul ada'i an fahimta kenan waqtul ada'i ya rabu biyu kamar yadda shi lokacin gaba daya ya rabu biyu a rukunin farko waqtul ada'i da waqtul qada'i to waqtul ada'in shi ma sai kuma sake rabuwa biyu ya zama yaya ya zama al-waqtul ikhtiyari wal-waqtul daruri to wannan al-waqtul daruri shi ma kamar yanda da aka yi rabon farko aka ce waqtul ada'i da waqtul qada'i shi na qada'i an riga an sallame shi kaso ɗaya ne kawai to haka shi ma wannan al-waqtul daruri shi ma kaso ɗaya ne an riga an sallame shi sai a sake dawowa cikin al-waqtul ikhtiyari ko kuma al-waqtul muqtar shi ma sai a sake raba shi guda biyu a cikin al-waqtul muqtar din shine ya sake rabuwa biyu akwai waqtu fadilatin akwai waqtu tawsi'atin an fahimta idan muka kalla tarago in ya rabu biyu biyun ma ɗayan shi ya rabu biyu biyun ma ɗayan shi ya rabu biyu waqtu tawsi'atin shi ma idan aka zo rabawa a cikin al-waqtul a cikin al-waqtul ikhtiyari akwai waqtu fadilatin da waqtu tawsi'atin to menene bayanan waɗannan awqatin kamar yadda na yi bayanin waqtul ada'i shine na lokacin yin sallah cikin lokacin ta wancan kuma al-waqtul qada'a waqtul qada'i lokacin ramuwa amma har da an gama to na ada'i din shine al-waqtul ikhtiyari menene al-waqtul ikhtiyari lokaci ne da aka bai wa mai sallah zabi in ya ga dama yayi a farko in ya ga dama yayi a tsakiya in ya ga dama yayi a ƙarshe zabin shine ba wanda yake mai dole sai a farko ba wanda yake mai dole sai a tsakiya ba wanda yake mai dole sai a ƙarshe in dai a cikin al-waqtul muqtar ne ko al-waqtul ikhtiyari shi yasa wasu malaman suka yi ta'abirin shi da al-waqtul ikhtiyari wai lokaci na bada zabi an bai wa mai sallah zabi a farkon shi zai yi ko a tsakiyar shi ko a ƙarshen shi yana da zabi ko bai da zubin komai to amma duk da haka aka da aka ce maka eh an baka zabi a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe sai suka ce to a hakan ma shi yasa suka ce akwai waqtu fadilatin akwai waqtu tawsi'atin wanne ne waqtu fadilatin shine lokaci na farko an dai fuso duk da an baka dama kai a farkon ko kai a tsakiya ko kai a ƙarshen amma dai an fuso kai a farkon lokacin ta shi yasa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahabbul a'mali lillahi as-salatu fi awwali waqtiha mafi ayyukan da Allah ya fi so mafi zuwa ayyuka wurin Allah shine sallah a farkon lokacin ta to shine wannan waqtu fadilatin yana karkashin al-waqtul ikhtiyari shi kuma yana karkashin waqtul ada'i an fahimta shi kuma waqtu tawsi'atin shine tsakiyar lokaci muqtari da ƙarshen lokaci muqtari duka cikin yalwanka ne cikin damanka ne kaga dama ka bar shi ga tsakiya kaga dama ka bar shi ya kai ƙarshe to waɗannan shi da ɗan shimfiɗan da zan yi akan abin da ya shafi awqatus salah a gurguje to tunda na faɗe su a haka to ya zama kowace sallah kenan yanzu mu zo mu yi bayanin ta to shine abin da malam mai ahlali zai mana bayani yanzu na baganar lokuta muqtari da lokaci daruri da kuma lokaci qada'i zan faɗi lafuzzan shi da larabcin in fassara in yaso kuma sai in ƙara sharhi yace faslun fil awqati wannan fasli zai yi bayani a cikin wannan ramewar za a yi bayani ne cikin lokuta wani lokuta tunda ya tun a farkon babu ya ce mana as-salatu kenan fi awqati as-salati kenan ya goge mudafir ilaihi saboda bayyanuwar shi a fili dan ya riga ya gabata an wadatu daga maimaita shi shi yasa sai ce waqtu faslun fil awqati fasli da zai mana magana akan lokuta wato lokutan sallah sai ce wa al waqtul muqtaru lizuhri lokaci muqtari na sallar az-zuhr yana farawa min zawali shamsi daga lokacin da rana ta yi zawali ma'ana ta karkata daga tsakiya ila akhir alqamati zuwa ƙarshen inuwa ta yi tsawon mai inuwa inuwa ta yi tsawon mai inuwa to shikenan lokacin azhar muqtari ya tafi ya cika kenan wal muqtari lil asri shi kuma farkon lokacin muqtari na al'asr min alqamati ila al-istiqrar lokutan shine daga lokacin da rana a inuwa ta yi tsawon mai ita daga lokacin al'asr ta fara ma'ana kamar yadda daga ƙarshen muqtarin azhar to shine kuma farkon muqtarin al'asr an fahimta ila al-istiqrar zuwa lokacin da rana za ta dakushe haskenta a wato kamar rana tayi sakaliya kenan tayi sakaliya wato lokacin da ko ka kalle ta idan ka ba zai dakushe ba ta dakushe haskenta ba kamar jiki da haske gau ba wato tayi sakaliya shine al-istira wa daruriyuma sai ce zarurin su shine ila al-ghurubi bai ce wa daruriyuha ba sai ce wa daruriyuhuma kenan da wacce da waccan ita ce la'asar da azhar lokaci ɗaya suke komawa suke fita amma ba lokaci ɗaya suke komawa garuri ba amma dai garurin yana ƙarewa ne lokacin gurubi da rana ta faɗi to hatta alwaqatul daruri na ya fice su sun koma qada'i wato an fice daga waqatul ada'i kwata-kwata an koma qada'i sai ce wal muqtaru lil maghribi amma za bakkon lokaci alwaqatul ikhtiyari na magriba shine kadara ma tu salla fihi gurgudan abinda za a iya yin sallar magriba a cikin shi ba da shuruti ha bayan sharadin cikin ta nace zan karanta da larabcin shi ne kawai in wuce sannan in dawo in sharhi a ina so ya zama na hatta daliban ilimin da za su iya daukar littafin su a gaba karbo mun ba za su iya ji suna ciccirewa suna iya fahimtar me kalmar ta faɗa ba sharhin kawai ba a zamanin kai sai ce wal muqtaru lil isha'i zakon lokaci na sallar isha'i shi kuma yana farawa min maghribi shafaqi daga lokacin da shafaqi ya boyo menene shafaqi wannan alamun jajjajen nan na faduwar rana idan rana ta fadi to kuma za ka ta bar kamar wani jajjaja a yamma kamar alamun cewa reflection a wannan duniyar da ta bari yanzu ko wannan jan na faduwar rana shi yake ci a shafaq to da lokacin da ka nemi wannan shafaq din ka rasa to shikenan an shiga lokacin sallar isha'i magriba kuma ta riga ta wuce ko dai ke zan yi magana dan ya nuna kaman muqtari dinta yanda ake cewa waqtu fadilatin a cikin al-waqtul muqtar da kuma waqtu tawsiatin kaman bai magriba ba ci dashi zamu wannan magana a wajen sharhin da zan yi sai ce wai yana farawa min magribi shafaqi daga lokacin da shafaqi ya bace ila sulusil layli al-awwali ko ila sulusil layli al-awwali zuwa ƙarshen muqtarin ta shine sulusin dare na farko wato inda zaka kasa a wannan dare kashi uku misali yana da daren zai awa tara daga faduwar rana zuwa al-fijr za ka samu awa tara ko to sai ka auna shi awa tara misali rana ta fadi ƙarfe 7 ko sai ka ce to in ka auna misali mu dauki awa tara ne daren yake da shi ko da yake ba ko ina ake samun dare yana yin awa tara ba in dare yayin awa tara kenan rana za ta yi kusan awa 15 to kamar mu anan yana iya yiwa nan inda muke amma waɗanda duniyar waɗanda suke a cikin layin equator kamar yankin Najeriya Ghana da sauransu wanda muke a tsakiyar inda rana take bi suna wucewa a lokutan mu baya iya kawo so amma mu kaddara shi hakan sai mu ce to idan muka ce awa tara shine dare kenan rana takan fadi misalin karfe 8 masalan to sai ka tara 10 11 in ka raba dare uku an samu kashi daya to karfe 11 shikenan muktarin al-isha'i ya wuce almuhim dai ka gane karfe nawa rana ke faduwa karfe nawa take fita sai ka datsa wannan a tsakanin kashi uku sai ka raba wannan sai ka dauko awannin wannan na kashi daya ka dora daga awan faduwar rana zuwa abin da ya samu to muktarin isha'i ya riga ya wuce an shiga zamani wannan ma sai ce wa daruriyuhuma ila tulu'il fajr daruri din su menene ne yake nufi da su wato isha'i da magriba su ma lokacin su na daruri tare yake fita wato tare suke komawa qada'i amma dukkan su in suka shiga daruri magriba ta shiga daruri farkon muktari isha'i isha'i ma muktari ke wuce to duk za su hadu da magriba da isha'i sun koma daruri kamar da dazu da azhar da azhar suka kanta biya tare mu din daruri sai al-fajr ya keto sannan suke zama qada'i sun fita daga waqtul ada'i sun shiga waqtul qada'i sai ce wal muktari lisubri amma zababban lokaci na asuba wato al-waqtul ikhtiyari na sallar asuba min al-fajr shine daga kudowar al-fajr shi ma zan yi bayani wannan kan bambancin al-fajr al-kadhib ya kuma ake bambance su kuma wanne ne mu'tabar al-istabim wanne ne kuma ghairu al-mu'tabar sai ce to yana fara daga hudur al-fajr ila al-isfar al-a'la zuwa lokacin da gari zai fara yin haske menene ma'anar gari zai fara yin haske shine lokacin da idan ka ga mutum ka ganshi ko bai yi magana ba za ka gane wane ne fuskar shi za ta bayyana a gare ka ka gane wannan wane ne ko da a tsaye ka kalle shi akwai mutumin da ana gane shi da tafiyar shi ne akwai mutum da ana gane shi da muryar shi cikin duhun dare ba za ka iya gane mutum in ba da ɗayan wannan ba ko da tafiyar shi ko da muryar shi ma da zai tsaya dum haka ka gitta ba fitila a cikin duhu ba farin wata ba za ka gane shi ba to idan lokacin da ya kai ba fitila ba farin wata amma za ka iya gane mutum ko bai yi magana bai yi motsi ba za ka gane fuskar shi to an samu al-isfarul a'la to shi kenan muktarin asuba ya wuce sai ce wa daruriyuhu kaga shi a nan lokacin shi shi ɗaya ne darurin shi yana ƙarewa ila tulu'i shamsi daga lokacin da rana ta hudu shi kenan magriba a asuba ta tashi daga lokacin daruri wato lokacin waqtul ada'i nata waqtul ada'i nata ya fita yanzu an shiga waqtul qada zan yi yace wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalik to qada'i kuma wato qara'i wanda mu da wasu muke cewa qara'i ko ramu ko ramuwa na duk waɗannan shine abin da duk yabi bayan wa daruriyu ma wa daruriyu ma wa daruriyu idan muka koma magana kan azhar yace farko wannan shine a larabcin na karanta yace farkon muktari na azhar shine lokacin da rana ta yi zawali rana zawalin ta daga lokacin da inuwa ta daina raguwa ko ta fara karuwa to lokacin ne ake cewa rana ta yi zawali yamma menene ma'anar inuwa ta fara ta daina raguwa ta fara karuwa idan da safi rana ta fito inuwar komai ragewa ne take baya za a ganci nan da farko za ta yi tsawo sosai cincin safi tana yi tana tahowa tana ragewa idan ta zo tsakiyar rana da ta karkata kuma to za ga kuma inuwar mutum ta inuwar komai ma ta fara karuwa to daga ƙarshen lokacin da kaga inuwa ta daina raguwa hasali ta juya yanzu ta fara yin gaba to shine zawali an fahimta sai lokacin da ta fara karuwa shine zawali a dangane da farkon lokaci na azhar a malamai sun tafi akan cewa akwai magana kaman guda biyu wato akwai tafasir da ya kamata mu rarrabe a gurin akwai bambanci tsakanin sallar azhar a lokacin zafi da sallar azhar a lokacin sanyi dangane da lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan shadda harru shamsi fa abridu salat fa inna harra shamsi min fayyi jahannama aw kama qala sallallahu alaihi wasallam tsananin ranan garjin rana da na rana ya tsananta to ku sanye sallah domin wannan yana daga numfashi da hucin wutar jahannama so da haka malamai suka shiga kan cewa mustahabi ne a lokutan zafi a jinkirta sallah har rana ta yi sanyi ba wai daga rana ta yi zawali da tsananin zafin nan wuf a je a yi sallah na dai kenan abu na biyu akwai bambanci da mai yin sallah shi kadai ko a gurin da ba masallaci na jama'a ba da kuma guri inda ya zo masallaci na jama'a idan guri ya zo masallaci na jama'a an so ga masu wannan masallacin sai rika jinkirta sallah saboda kowa ya samu saboda kowa ya samu duk da yanzu an samu yalwatar na'urori tsakanin wayoyi da zaka iya sa alarm da agoguna da laspeaker da kowa ina kake zaka ji kiran sallah to wannan kiran amma dai asali shine malamin suka ce idan kai kadai ne zaka yi sallanka to duk lokacin da lokacin sallah yi wuf a farkon lokaci kai mu amma idan a masallaci ne za a yi jam'i da jama'a to ana so a rika jinkirtawa saboda jama'a samu wannan kenan a lokacin azhar kamar yadda muka ce yakan kare ne muktarin shi yakan kare lokacin da tsawon kowane abu ya kai sai shi tsawon kowane abu ya kai sai shi a akwai maganganu dai da yawa ta inuwan inuwan komi wato inuwan kowane abu ta kai tsawon shi nake so in ce a to daga wannan lokacin da azhar ta shigo abin tambaya tunda suna da musharakan lokaci wacce ce take amsar wata maganganu ne da yawa a wurin malaman fiqh wanda in mun ci gaba da zurfafawa cikin karatu za a ji maganganun ba na so in yi ta kawo maganganun da kuma da karshe za su kawo cinkoso a cikin fahimta daga nan la'asar ta shiga akwai malaman da suka ce lokacin da za ka iya gane la'asar ta shiga shine da za ka tsaya ka kalli rana kai tsaye cik baka yi haka da kanka ba baka kuma sarje shi ƙasa ba ka tsaya cik yanda Allah yake kawai sai ka daga idan ka gabanka haka inda da ka daga idan ka gabanka za ka ga rana cikinka ta fada kan cikin idan ka to la'asar ta yi in ma ka ga har sai da ka sanda sannan ku ka da ido da rana la'asar ta tabbata da yake na amma in sai da ka dan daga kai sannan ka ga rana ko ka ka daga kanka to la'asar ba ce ba amma wasu malamai sun ce wannan maganar a cikin malaman fiqh ba san waye ya faɗe ta ba tun da ba a san waye ya faɗe ta ba abin dogara ba ce ba to amma dai kuma ala ayi hali lokaci ne da za ka iya gane lokacin la'asar duk lokacin da ka ga in za ka kalli rana a yamma sai ka daga kanka haka to la'asar ba ce ba azal wannan la'asar ba ce in dai sai ka daga ko ka daga kanka la'asar ba ce ba to daga nan da yake wa daruriyyun ma darurin sallar la'asar da azhar zuwa ghurubi shamsi ita da rike tafiya har sai ya kai sauran raka'a biyar rana ta fadi suna tare amma da ya kai sauran raka'a hudu rana ta fadi to yanzu azhar ta koma kaba'i la'asar ta yake lokacin ta an fahimta suna tafiya har sai ya kai tsakanin su raka'a hudu to daga inda yake sauran raka'a hudu ko uku ko biyu ko daya to yanzu wannan lokacin la'asar ne aka samu amma azhar ta zama karai an fahimta wannan a wannan kenan magriba daga lokacin da rana ta fadi daga lokacin da rana ta fadi kawai iya lokacin ta shine iya abinda sharuddan sallah za su cika me sharuddan sallah shine ka dauki ka nemi ruwa ka je ka tsugunni kai dahara ka dawo kai alwala a kira sallah a tada iqama to wannan shine kawai dan ratar da ke ciki daga inda aka kunda wannan muntocin na wannan abubuwan shirye-shiryen sallar nan sai a tada iqama sai a ce assalamu alaikum shikenan magariba lokacin da muktarinka ya wuce wasu malamai sun ce a darurinta daga nan ne zuwa lokacin isha'i wasu suka ce kawai ita dukan lokacin ta lokaci ne muktari almuhim dai tana da karamin lokaci kuma tana daga cikin sallolin da ba a maida su misali zaka iya yin sallar asuba kai daya in kaga za a yi jam'i kabi zaka yin sallan azhar kai daya idan za a yi jam'i kabi za a yi sallan la'asar kai daya in kaga za a yi jam'i kabi zaka iya yin isha'i kai daya in kaga za a yi jam'i amma magariba ba za a yi ba ko da yake shi ma wannan malam malikiya sun ce mutumin da ya yi sallar asuba shi kadai an yarda ya sake a jam'i amma jam'i in ya wuce na mutum biyu amma misali kai sallar asuba kai daya kawai sai kaga wani shi kuma bai yi yanzu ne zai yi sai kaga to bari in zo mana sai mu haɗu mu yi mu biyu ni da kai a ba za a yi ba amma in kaga sun kai su biyu kai na uku su zaka iya sakewa tare da su amma in dai shi ɗaya ne ba za ka sake da mutum ɗaya kun zama ku biyu ba za ka sake ba wannan dai fahimta ce kamar malikiya ko da man sai ne shin fida a farkon karatu ne ce zan yi magana ne a fahimtar malaman malikiya ta iya yiwuwa sauran mazahib sun suna da maganganun su kamar yadda na tabbatar da cewa suna da shi din amma na magana akan mazhabin mu na malikiya sannan magriba ita ma ita da isha'i sukan tafi a matsayin daruri har sai ya zama tsakanin ka da fitar alfijir shi ma raka'a hudu wannan sai zama magriba ta wuce yanzu lokacin
a nishadi ne ake a sannan nishadi daga lokacin da shafaki ya wuce zuwa lokacin tulu'i a zuwa lokacin asulul layl awwali idan ya wuce shikenan muktarin ta ya wuce an shiga cikin waqtu tawsi'atin an shiga cikin waqtun daruri menene alwaqtun daruri shin muna zaton cewa alwaqtun daruri shine na ni makanike ne na kunce na fara gyaran salon babur ko na kunce salon generator an kira sallah lokacin sallah yayi a ba zan tafi ba sai na daure wannan ba zarura bane ba ai lokacin da ladani yace Allahu akbar ka tsawara me yake so ya fada maka malam makanike lalle aikin gyaran ka fa abu ne mai kyau abu ne kuma muhimmi amma dai ga abin da ya fi shi Allahu akbar Allah ya kira malam manomi a gona ka kula da gonan ka abu ne mai kyau aiki ne mai kyau amma dai Allahu akbar Allah ya kira malam ofisa aikin da kake yi aiki ne mai kyau ka kula da aikin ka yayi daidai amma dai Allahu akbar Allah ya kira ashe idan babu wani abu na duniya da zaka sa a gaba ka ce wai shine zarurar ka na jinkirta sallah in an ce alwaqtun daruri ba da kiyasa ba da wa ake mutumin da ya kwanta bacci bai falka ba shi ma ba akwai mutumin da sai lokacin sallah yayi sai ya kwanta kuma bai sa wanda zai tashe shi ba to shi wannan yayi laifi tunda lokacin sallah yayi mana sannan ya kwanta ma lokacin sallah yake ka kwanta ko baka da wanda zai tashe ka to wannan kamar kai baka cikin masu zabura wannan kana cikin masu barin sallah da gangan an fahimta to mutumin da barci ya dauke shi bai samu wanda zai tashe shi ba lokacin sallan nan yazo har muktarin ke wuce sai ya tashi to yana cikin yan zarura in yayi kamar wancan ne macen da take da haila bata dauke ba sai bayan lokaci muktari ya wuce haidan ta dauke tana cikin yan zarura mutumin da ya samu bugun hankali wanda ba kwaya ne ya sha ko kayan maye da gangan ba a larura ce ta rashin lafiya ya sanya mai suma ko ya sanya mai bugun anjini ko na makamancin haka to shi ma yana cikin waɗanda suke da zarura yaron da bai balaga ba har lokacin sallah muktari ya wuce sannan ya balaga yana irin waɗannan su ne masu zarura amma ba wai mutum kawai yake giro na aiki shi na gangan ba ko kuma mara lafiya da sauransu ko da yake shi ma mara lafiya ba a bashi daman yin jinkirta sallah ba har lokacin muktarin ke wuce tunda yana iya yin sallah a halaye shi guda bakwai wanda zamu iske su a nan gaba hali guda bakwai ba wani dalili da mara lafiya in dai tare da hankalin shi da zai jinkirta sallah saboda wannan dalilin kawai zai yi a halin da ta same shi ne saboda shi ma baya cikin waɗanda ya kamata ya jinkirta sallah a magagarin dai da yawa kuma ga lokaci ya riga ya cin mana ina ganin ya kamata mu tsaya a nan wurin abinda muka faɗe shi dai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kure Allah ya gafarta mana albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ana sabil al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin